الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت على الله تبارك وتعالى لدكم من جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan Juma'a da akira shekara ta 2438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sunnatul usul ila mafahis fi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na ash-shaykhul imam hafiz ibnu ahmad ibnu ali al-hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata a duk lokacin da ya kasance mace ba ta da'a ga mai gida bayan an gargaɗe ta an ja hankalinta an yi mata nasiha ta ƙi shi to ba laifi ba ne mutum yana iya sallamarta kwarai shi dai kafin sallamar to ya zamanto gargaɗi ya gabata in an ja hankali ta daina ta ji dainawa to a wannan lokaci mutum yana iya sakinta ba laifi ba ne domin shi saki halaka ne
wani masallaci haka da suka yi yawa kawai ta tashi da
asabar ba ta
ko ina ana kiran sallah ko wani masallaci ya zama ta hanyar kiran sallah ko kuwa kamar kanka masallaci a wuri wuri a cikin
yau masallatai kuka ce shi kuma ai masallaci shi aka sunnanta yin kiran sallah in masallaci sun kai 100 kowanne sunna ne ai kiran sallah in lokaci yayi yin kiran sallah a wani akili wani bai wadatarwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato mun gama fasalin da ke bayani game da wato fiyayyun al'umma su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malam Allah ya ji kansa a baitittukan da ya zo da su a karkashin fasalin ya zano mana wato khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kenan ake musu lakabi da al-khulafa'ur rashidun tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ya tabbatar mana cewa khalifancin sa shekara 30 ne sannan bayan haka duk abin da zai biyo bayan mulki ne don haka waɗannan khalifofi guda hudu iya adadin shekarun da suka yi game da khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 30 ce idan ka dauki Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi shekara 2 da wata 6 Umar Allah ya karama masa yadda yayi shekara 10 da ɗan watanni shine kusan shekara wani wata 6 in ka hada kina an samu shekara 10 13 sannan Usman Allah ya karama masa yadda shi kuma yayi shekara 13 babu wasu ɗan watanni sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda shi kuma shekara 4 Usman yayi shekara 12 da ɗan watanni shi kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda shekara 4 da ɗan watanni idan ka hada gaba daya shekara 30 ne to shine malamin ya zano mana kowanne ɗaya daga cikin khalifofin guda 4 da iya abin da yake banta da shi na matsayin daraja da Allah yake bance shi da shi wanda farkon su a wajen daraja da matsayi wato shine Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda ke biya masa shine Umar sannan nabiya ma Umar Usman Allah ya kara masa yadda sannan na cikin hudin shine Ali ibn Abi Talib dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matsayin sa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin Harun ne ga annabi Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Ali a matsayin khalifar sani ya kula da jama'ar sa kafin ya dawo daga yakin Tabuka Ali Allah ya kara masa yadda yayi kukan cewa ya rasulullahi yanzu zaka bar ni a cikin mata da kankanan yada yara kowa ya fita fagen hama manzon Allah ya ce masa Ali ba zaka yadda ka amince matsayin ka game da ni matsayin Harun ga annabi Musa Ali Allah ya kara masa yadda ya samu gamsuwa da nutsuwa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa wannan kalima dan kada wani ya samu wata kafa wato da zai kutsa ya ce ai shi ya gaji annabta manzon Allah ya ce sai dai ka san da cewa babu wani annabi bayana ni ne cika makin annabawa to bayan waɗannan khalifofi guda 4 sannan waɗanda suke biya musu a wajen daraja wato su ne kenan 6 cikon 10 kenan wanda aka musu albishirar gidan aljanna kenan Talha ibn Ubaidillah da wato Az-Zubair ibn Al-Awwam da Sa'ad ibn Abi Waqqas shine Sa'ad ibn Malik sannan wato da Sa'id ibn Zaid sannan da Abdurrahman ibn Auf sannan da Abu Ubaida shine Amir ibn Al-Jarrah wadannan 10 sune kenan in ka hada wannan 6 in ka hada da wadancan hudun kenan sune 10 wanda a jimilce wato aka musu albishirar gidan aljanna bayan su sai wadanda suka hadarci yakin Badar wadanda suka hadarci yakin Badar sune suka biyo baya a wajen matsayi na daraja kamar yanda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sari wuyan Hafiz ibn Abi Banta'a lokacin da ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kafirin Makka cewa su shirya da shirin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan tafi manzon Allah ya aika aka bi baya aka binciko wannan takarda aka zo da ita domin Allah ya isar masa da sakon cewa an tona asirin sa shine bayan an zo an bude takarda aka samu cewa rubutun Hadib ne kuma tambarin sa ne manzo Allah ya tambaye shi menene hamzari game da yin wannan takarda ya bada iya hamzarin sa Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullahi ba ni izini na sare masa kai manzo Allah ya ce kyale shi Umar rabu da shi yace baka san da cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka hadarci yakin Badar da jin kansa yace da su imalu ma shi itun fa inni kadagafartu lakum fa kadagafartu lakum wani ta'ala yace ku aikata do abinda kuka so tabbas na gafarta mu wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk wanda ya tona asirin musulmi ya kai ga makiya to wannan jinin shi ya halatta shi kanshi Hadib ibn Abi Balta'a abinda ya tsara jinin shi halartar yakin Badar ne sannan bayan waɗanda suka halarci yakin Badar wasu malamai suka ce sannan sai ahlu bai'ati ridwan waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya su 2400 kamar yadda Jabir Allah ya kara masa yadda ya fada su 1400 wadanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya su suke biyo baya a wajen daraja bayan wadanda suka halarci yakin Badar kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa lan yadkhulan nara ahadun bay'a tahta shajara aw kama qala manzo Allah yace daidai da mutum daya wanda yayi mubaya'a a karkashin wannan itaciya manzo Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba sannan wasu kuma bayan su aka jiro cewa waɗanda suka halarci yakin Uhudu sannan kuma as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar sannan kuma waɗanda wato suka ciyar da dukiyar su kafin a buɗe Makka da yaki sannan kuma waɗanda bayan an buɗe Makka da yaki ne kamar yadda malamai suka yi bayani akan haka a takaice dai abinda muke so mu sani wato fiyayyun al'umma sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka fi kowa daraja dalilin da ke tabbatar da haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم manzo Allah yace fiyayyun al'umma manzo Allah yace karni jama'ar da suka tara zamani da ni kenan sune sahabbai manzo Allah yace sannan waɗanda suke biya musu sannan kuma waɗanda suke biya musu dan haka ya zama wajibi wato akan dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama wato yi jibinci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su ya kaunace su kuma ya ci gaba da roƙa musu samun yarda ta Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah ya bada tabbacin cewa ya yarda da su sannan kuma mu'ajje su matsayin da Allah ya aje su kowa mu'ajje shi matsayin da Allah ya aje shi domin kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce mai zaman kanta wanda Allah ya wajauta ma dukkan musulmi kenan kaunar su addini ne imani ne kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne da shishigi da ketare iyaka domin su ne madaukan wannan addini in ka soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka soki wannan addini gaba ɗayan sa saboda wannan addini ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso gare mu sune suka karbi wannan addini yana danye madarar shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka ciro wannan addini da dukkan kyakkyawar niyya da rukun amana wato suka isar da shi a sasannin duniya a cikin mafi karancin wato ru'in karni abin da yake kasa da shi wannan rubu'in karni ma'ana in ka kasa karni kashi hudu idan aka ce karni shine shekara 100 kenan a cikin shekara 25 sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka isar da wannan musulunci dukkan sasannin duniya dan haka nasi na alqur'ani shi ya tabbatar mana cewa jibintar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi akan dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama domin Allah na faɗa a cikin suratul tauba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ubangiji ta'ala yace mu'minai maza da mu'minai mata junansu wato masoya juna ne dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin yanke shakka ne game da imaninsu sune fiyayyun mu'minai gaba daya domin ubangiji subhanahu wataala shi ya tsarkake su ya jinjina musu ya yabe su a cikin alqur'ani haka manzon sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan jibintar lamarin su da kaunar su wannan dalili ne wanda ke nuna imani na bawa na daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa san su da kaunar su wajibi ce ibada ce mai zaman kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar manzon Allah yace alamar imani kaunar mutanen Madina manzo Allah ya ce alamar munafirci wato kyamar mutanen Madina don haka dalilai sun wuce a lissafa akan haka, kuma sakamakon duk wanda yake kunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaunace su, to zai ci nasara yayi galaba akan duk wanda yake gaba da shi a wannan rayuwarsa ta duniya, sannan kuma da makoman shi lahira. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ubangiji ta'ala yace wa man yatawallallaha, duk wanda ya jibinci Ubangijinsa, wa rasulahu ya jibinci manzansa, wallazina amanu ya jibinci waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, ya tabbata cewa fa inna hizballahi humul ghalibun, rundunar Allah ita take da rinjaye. Don haka al-Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa a karkashin wannan aya, sai yake cewa kullu man radiya bi wilayati Allahi wa rasulihi wal mu'mini, sai yace fa huwa muflihun fid dunya wal akhirah wa mansurun fid dunya wal akhirah. Duk wanda ya yadda ya gamsu game da jibintar lamarin Ubangijinsa da manzansa da mu'minai, to wannan shine wato marabauci a duniya da lahira, kuma shi yake da nasara da galaba wato a duniya da lahira. Don haka kuma duk wanda ya kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su wanda yake na hakika na gaskiya, to ya tabbata cewa Ubangiji ta'ala zai tada shi a cikin taron su a ranar alkiyama, zai tashi a cikin layin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama, in dai kaunar da ya musu kauna ce ta hakika. Kamar yanda wato hadisi na cikin sahihul bukhari, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ya rasulullah كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم. يتي يا رسول الله مي ذاك فدا game da mutumin da ke kaunar wasu jama'a kuma alhali bai taba haduwa da su ba. Manzo Allah sai yace masa almar'u ma man ahabba, shi mutum zai kasance tare da wanda yake so. In dai kana son mutum, in na kware ne to zaka kasance tare da shi a ranar kiyama, in mutumin banza ne halu alayin shi zaka tashi a ranar kiyama. Wali ya zibilla, manzo Allah ya aje kaida cewa almar'u ma man ahabba, yace lalle mutum wato yana kasancewa tare da wanda yake so a ranar kiyama. Kaga shi tambaya ya cewa ya rasulullahi ni zaka fada game da mutumin da ya kaunaci wasu jama'a kuma bai taba haduwa da su ba. Kaga in mutanen kwarai ka kauna, ka hadu da su ko baka hadu da su ba, to zaka tashi a cikin sahun su a ranar kiyama. Wal iyazu billah, haka nan mutanen banza, ka hadu da su ko baka hadu da su ba, in dai ka kaunace su to zaka tashi a cikin sahun su a ranar kiyama. Dan haka wannan nasi ne wanda yake nuna haramcin kaunar dukkan wani arni, baya halatta haramu. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman kusantar Ubangiji subhanahu wataala da kaunar Abubakar da Umar, suna kilga cewa san Abubakar da san Umar yana daga cikin fiyayyar ibada wanda suke kaunar samun kusaci a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda al-Imam al-Bukhari, Allah ya ji kansa, ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, Anas ke cewa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-sa'a, lalle wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al-kiyama, yace mata sa'a, yace ya rasulullahi yaushe al-kiyama za ta tabbata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa madha a'adatta laha, manzon Allah yace tambaya kake game da yaushe ne al-kiyama, to me ka tanada mata, mi ka tana dama alkiyamar har kake tambaye cewa yaushe za ta wakana. Qala sai yace la shay, yace ban tana dama ta komai, illa anni uhibbu Allah wa rasula, yace sai dai ina kaunar Allah ina kaunar manzansa, shine iya guzurin da na tana da. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahabbta, manzo Allah yace lalle kwa zaka kasance tare da wanda kake so, tunda kana son Allah kana son manzansa, to zaka kasance tare da su a ranar kiyama. Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, yace fama farihina bi shay'in, فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ما من احببت yace wallahi ba mu taba farin ciki da murna game da wani abu wallahi yace sama da farin cikin da muka yi da wannan kalima da muka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas da yake cewa fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim yace ku san da cewa ina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaunar Abu Bakr ina kaunar Umar kuma ina fatan na kasance tare da su a ranar kiyama a sababin kaunar da nake musu yace koda ban aikata kwatankwacin aikin su ba koda ban aikata aiki irin nasu ba yace wallahi ina kaunar su kuma ina fatan wato na tashi a cikin sahunsu dan haka dai a takeice san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ibada ce mai zaman kanta mai kusantar da bawa ga ubangiji subhanahu wataala kin su da kyamar su da aibanta su wannan kafirci ne kuma duk wanda ya aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya tabbata cewa wannan addini gaba ɗayan sa shine yake aibantawa dan haka wasu daga cikin malamai suka tabbatar da kafircin duk waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke aibanta su kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yana daga cikin waɗanda suka kafirtar da waɗanda suke kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili kuma shine fadar Allah subhanahu wataala da yace li yaghizu bihimul kuffar dan Allah ya bakanta ma kafirai zuciya Allah ya ba sahabban manzonsa wannan matsayi al-Imam Malik yace duk wanda yake jin wato duk wanda yake gune ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kirs yake kyamar su al-Imam Malik yace wannan aya ta hada da shi shi ma a takeice dai babban kamalatar ya hau kansa don haka malamai suka kafirtar da ƴan Shi'a ne wanda ake kiran su Rafida kenan wanda suna da daula ita ce daula ta Iran ita ce daular su don haka ba daular musulunci bace daular kafirci ce daula ce ta kafirci ba daular musulunci bace inda daular musulunci ce to da taso waɗanda ta hanyar su wato wannan addini ya iso gare ni yau za mu tashi kenan fasali na gaba قال الناظم رحمه الله تعالى خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نسب فرده إليه ما قد وجب فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل الخاتمة ثم إلى هناك دين تهيت وتم ما بجمعه أنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها وستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تبشر رسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعولي ما لم الله يجيك أنسى نافتا sharɗu qabulis sa'i mallan yace sharadin karbuwar duk wani aiki mai sunan ibada lafazin as-sa'i anan ma'anar sa shine al'amal aiki kenan kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada inna sa'ayakum la shatta ay inna amalakum la shatta lalle aikin ku wato mabambanta ne aikin ku mabambanci ne wani yana aiki domin neman dacewa da aljanna wani ko yana aiki domin rayuwa ta duniya domin lafazin asfa'u ala rauci ma'ani yana daga cikin ma'anonin sa shine tafiya da sauri kenan al-isra'u fil mashi gaggawa a wajen tafiya kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada thumma adbara yas'a da fadarsa can fa izahiya hayyatun tas'a shine anan yace sharɗu qabulis sa'i sharadin karbuwar wato aiki mai sunan ibada mallan yace an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun wato shine wato isabatun dacewa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhlasun da tsarkake niyya saboda Allah an yajtami'a ma'an fihi ma'ana waɗannan abubuwa biyu gaba ɗayan su su haɗu wato a cikin aiki an gane ko shine yace sharɗu qabulis sa'i sharadin karbuwar duk wani aiki mai sunan ibada an yajtami'a fihi isabatu wa ikhlasun ma'an wato yi wannan dacewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da tsarkake niyya saboda Allah su tattaru a cikin aikin kenan sai an samu waɗannan sharuɗa guda biyu shine yace an yajtami'a ma'an sai yace lillahi rabbil arsh wato ga Allah ubangijin gadan sarauta la siwahu yace ba wani ba ba wani kake nihi ya gani yayi ba ko yayi gaba ya fada ko kuma dan neman wani tarkace na duniya shine yace lillahi rabbil arsh ya zamanto saboda Allah ne rabbil arsh mahaliccin al'arshi la siwahu ba wani ba yace muwafiqa shar'il ladhir tabahu kuma ya zamanto ya dace ma shari'ar da wato Allah ya yarda da ita ya amince mata menene Allah ya yarda ya amince masa shine wannan tafarki da ya turo manzannin sa wato da shi ya saukar da littattafai shine takanas Allah ya saukar ya turo manzanni domin su karantar da mu ibada waɗannan manzanni ubangiji ta'ala ya saukar da littafi tare da su sun wuce sun gadar ma da al'umma waɗannan littattafai shine yace muwafiqa shar'il ladhir tabahu ya zamanto ya dace ma wato ashwa yake cewa muwafiqa shar'i ya zamanto ya dace ma shari'a alladhir tabahu wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da ita kenan shine wannan addini sai yace wa kullu ma khalafa lil wahayin yace duk abin da ya saba ma wahayin nan guda biyu alqur'ani da sunna kenan kamar yanda alqur'ani wahayi ne to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce kamar yanda karin bayani zai zo sai yace fa innahu raddu wannan aiki abun watsarwa ne bigari mai ne ba tare da kokonto ba domin Allah ba a bashi gaban kaikai a takaice kenan sharuɗa na karbuwar ibada sharadi na farko kenan shine ikhlasun niyya lillahi azza wa jalla tsarkake niyya saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda zaka aikata mai sunan ibada to ka tsaya ka tsarkake niyya kai dan Allah ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke wajabta mana tsarkake niyya mu yi dan Allah akan duk abinda zamu aikata na ibada na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din kuna fa da fadar sa huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahud din alhamdulillahi rabbil alamin da fadar sa kula amara rabbi bil kisr wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahud din kama bada'akum ta'udun da fadar sa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahud din ala lillahi dinul khalis da fadar sa kulillaha a'budu mukhlisan lahud din fa'budu ma shi'tu min duni ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da wajibcin tsarkake niyya a cikin dukkan wani aiki mai sunan ibada dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه wannan hadisi na cikin hadisan da suke tabbatar da wajibcin tsarkake niyya akan dukkan wani aiki wanda yake mai sunan ibada sannan sharadi na biyu shine isabatu mi ake nihi da isaba shine wato dacewa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan malamai suke cewa almutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa duk abin da zaka aikata mai sunan ibada ka tabbata cewa ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yake tabbatar da haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihai riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddul man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddul duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu abinda baya daga cikin sa manzon Allah yace za a watsar masa da kayan sa shin menene lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani lamari face wannan addini da Allah ya aiko shi da shi Allah ne ko tunda ni Allah ya faɗa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman min amrina ay min dinina kenan ba shi da wani lamari face wannan addini duk wanda ya farar da wani abu sai ya ce fi amrina cikin wannan lamarin namu dan haka kenan mai hankali ya gane in aka ce bid'a a cikin addini ake samu bid'a ba a cikin abubuwa waɗanda suke ba ibada ba abubuwa na rayuwa wannan ba a kiran shi bid'a a shar'ance koda an kiraye shi bid'a a yaran larauci to a shar'ance ba bid'a bane ba irin abubuwa na ci gaban zamani irin su microphone da jiragen sama da mota da sauransu wannan duka bid'a ne a yaran larauci amma ba a shar'ance ba dan haka cewa fi amrina a cikin lamarin lamarin shi ko shine lamarin addini sai ce ma laysa minhu abinda baya daga cikin sa kenan baya da tushe a cikin alqur'ani ko sunna manzo Allah yake fa huwa rabbu ai fa huwa mardudun ala sahibi za a watsar ma mai aiki aikin sa domin ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kai kai a wata riwaya sai yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabbu dan karka ce a to ai ni ba ni na kirkira ba ni ma gani tarrowa ne ana yi ni ma na ci gaba da yi tunda manzo Allah ya ce mana a hadasa a yi shi ni ba ni ba ne kirkira wasu suka kirkira ni baya na biyo to manzo Allah sai ya sake zawwa da wata kaida sai ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki koma menene amalan anan na kira ne fi siyaki shar koma menene mutun ya aikata da sunan ibada kenan kaga anan da wanda ya kirkira da wanda ya biyo baya duka gaba ɗaya wannan hadisi ya hadasa cai man amila amala duk wanda ya aikata aiki laysa alaihi amruna fa huwa rabb wanda babu wato umarnin mu akan sa ba mu ba muka ce ba Allah bai ce kai ba mun zai shi ba manzo Allah ya ce fa huwa rabb yace za a watsar ma da ni aiki aikin sa wannan hadisi yana tabbatar mana wannan sharadi na biyu wannan sharadi na biyu kenan daga cikin sharadin karbuwar ibada kenan shine almutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadar da zaka yi ya zamanto ta dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kenan dole ibada sai ta hada waɗannan sharuɗa guda biyu za ta karɓa sunan ibada kuma ta samu karɓuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Idan sharadi ɗaya daga cikin su ya ratse to wannan ibada ba za ta amsu ba. Kamar yanda daga cikin magabata Abu Ali shine Al-Fudail ibn Iyab Allah ya ji kansa ya faɗa game da tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ubangiji ta'ala shine ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa dan ya gwada ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki. Abu Ali Allah ya ji kansa sai ya ce ai akhlasuhu wa aswabu. Abinda Allah yake nufi da ayyukum ahsanu amala ai akhlasuhu wa aswabu, ai mafi tacewar aiki, mafi dacewar sa. Almajirin sa sai ya tambaye shi sai ya ce ya Abu Ali ma akhlasuhu wa ma aswabu, yace menene mafi tacewar aiki kuma menene mafi dacewar sa. Sai ya ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Yace ka san da cewa aiki mai sunan ibada idan ya kasance tacacce an yi saboda Allah, wa lam yakun sawaban, amma bai zamanto ba dacacce, ma'ana yayi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace lam yuqbal, yace wannan aiki ba za a karba ba. Yace wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Yace haka nan aiki idan ya kasance dacacce kai iyayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar, wa lam yakun khalisan sai dai bai zamanto ba tacacce, kai ne dan wani ya gani ya yaba ko dan yayi gaba ya fada ko dan a tara maka wani tarkaci na duniya, shi ma wannan aiki ba za a karba ba. Sai yace hatta ya kuna khalisun sawaba, sai aiki ya zamanto tacacce dacacce. Sai yace wal khalis ma kana lillahi, tacaccen aiki shine wanda aka yi saboda Allah. Sai yace was sawab ma kana ala sunna, dacaccen aiki shine wanda aka yi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan wannan aya da yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu. Ayar da ta fito fili akan kunsar waɗannan sharuɗa guda biyu shine ayar da ke ƙarshen suratul kahf fadar Allah subhanahu wataala faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Duk wanda ya kasance na kaunar haduwa da Ubangijinsa na tanada masa gidan aljanna, faliya amal amalan saliha, to ya aikata aiki nagari, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya daidaita wani da bautar Ubangijinsa, ma'ana kada ya daidaita Ubangiji subhanahu wataala da wani a cikin ibada. Ko kuma ka ce faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya kasance na tsoron haduwa da Ubangijinsa to faliya amal amalan saliha, domin kalima ta ar-raja tana daga cikin wannan zawatul azdad, tana daukan ma'anar al-khaw sannan tana daukan kuma ma'anar wato afama shine kwadai. Kamar yadda yace innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa kuma annubiha ala aya, shine yace faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya kasance na tsoron haduwa da Ubangijinsa kada wuta ta zamanto makomar sa, to faliya amal amalan saliha, ya aikata aiki na gari. Shin gane aiki na gari ra'ayi da son zuciya shine yake ba da cewa aiki kaza aiki ne mai kyau? Ra'ayi baya nuna cewa abu kaza da aka aikata aiki ne mai kyau, saboda kaddar cewa wani ya zo ya aikata wani aiki a gaban mu uku, mai yiwuwa ni ra'ayi na da tunani na ya nuna mun cewa wannan aiki mai kyau, kai kuma ra'ayinka ya baka cewa wannan mara kyau, wancan shi ma ra'ayin shi yana iya bashi cewa mara kyau. To menene zai nuna mana cewa wannan aiki aiki ne kyakkyawa? Dole sai an koma mizani na shari'a. duk abin da ya dace ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aiki na dare. Duk aikin da ya hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan ba a kiran shi aiki na gari, ba a kiran shi aiki mai kyau. Aiki mai kyau kenan shine wanda aka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin takannas Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zabi wannan manzo ya turo shi domin ya koya mana yadda zamu bauta ma Ubangijin. Babu ta hanyar da zamu koyi ibada illa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, babu ta hanyar da zaka koye shi illa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ce daya daya, wanda ya saki wannan hanya to ya kama hanyar shanu wal iyazu billahi, in ya mutu akan ta to wuta za ta kai shi. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ad-duruku kulluha masdudatun illa daribuhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu wadihul lisan, yace dukkan wasu hanyoyi da ka sani a tushe suke, babu hanyar da za ka bi ka kwashe lafiya a gobe kiyama, yace sai dai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanyar kuma a bayyana take, domin ya faɗa mana taraktukum alal mahajjatil bayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa hal, manzo Allah yace na barku akan farar hanya kal, manzo Allah yace daranta kamar yinin teki, ba wanda ke karkace ma wannan hanya da nazo da ita, manzo Allah yace face hallakeki. Duk wanda kaga ya saki layi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wani layi, to wannan hallaka ta tabbata akan shi. To shine anan yace fali ya amal amalan saliha, ya aikata aiki nagari. Kenan aiki nagari shine aikin da ya dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada bautar ubangijinsa da wani, ma'ana kar kai wani aiki na ibada da sunan wani ya gani ya yaba, ko wani ya ji ya fada, ko dan neman wani matsayi a rayuwa ta duniya. Duk abin da zaka aikata na ibada kai saboda Allah. Don haka wato Abu Muhammad shine Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani a cikin muqaddima ta risala yake cewa, a cikin wannan muqaddima yake cewa, wato yake cewa musanda cewa yake cewa wa annahu la yakmulu, yake cewa wa annahu la yakmulu al-imanu illa bi qawli, yake cewa wa annahu la yakmulu al-iman, yace imani baya cika, yace illa bi qawli, yace sai da fada, yace wala qawlun illa bil amal, wala qawlun wa amalun illa bi niyya, yake cewa wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah, shine yace wa annahu la yakmulu al-iman yace illa bil qawli, yace kusan da cewa yace imani fa baya cika, yace sai da fada, ma'ana imani baya inganta sai da fada. Dan ka ce kai mumini ne kai imani, to imanin ka ba zai tabbata ba sai kai kalima ta shahada, yace illa bil qawl, yace sai da fada kenan, sai mutun yayi kalima ta shahada. Sai yake cewa wala qawlun, yace illa bil amal, ita fadar imani kalimar shahada da mutum yayi ita kuma bata cika, bata inganta sai da aiki, sai ka aikata abinda kalima ta la ilaha illallah ta kunsa, sai an ga kana sallah lokaci biyar, kana azumtar wata na Ramadan, kana da'a ga mahaifa, kana sadar da zumunta, kana kyautata makwautaka, duk wasu abubuwa da Allah ya shar'anta kana aikatawa, sannan kalimar shahada ke gaskata. Sannan sai yace wala qawlun wa amalun illa bi niyya, fadar na cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sannan da aikin yace ba sa cika illa bi niyya, sai da tsarkake niyya, sai kai dan Allah. Sai yace wala qawlun wa amalun wa niyyatun, sai yace illa bi muwafaqati sunnah, yace fadar da aikin da tsarkake niyyar gaba ɗayan su ba sa tabbata illa bi muwafaqati sunna, sai ka dace ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka yi irin yanda yake. To dan haka a takaice waɗannan biyu sune sharɗa na karɓuwar ibada. Duk wata ibada ba ta samun karbuwa a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ta cika waɗannan sharuɗa guda biyu. Farko yi dan Allah, kai ne da sunan sakamako, neman sakamako na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a gobe kiyama. Domin duk wanda yayi aiki in dai ba dan Allah ba, to wannan aiki sunan shi gaban kaikai. Dan haka anan malam yace wa kullu ma khalafa lil wahayin, yace duk abin da ya saba ma wahayin nan guda biyu, Al-Qur'ani da Sunna kenan, kenan kai aiki ba dan Allah ba, ko kai aiki ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa innahu raddun bi ghairi mai, yace wannan aiki za a watsar da shi ba tare da wata shakka ba. Abinda ake nihi da mayin anan shine wato kukunto, amma asalin almayin wato ita ce kariya kenan. Mimma na yamunu sai ka ce mainan. To dan haka duk wanda yayi aiki inde saboda wani ya gani yayi ba, ko dan aje a fada, ko dan samun wani tarkace na duniya, to bakin shi iya abin da ya samu na duniyar, in ma ya samu a gobe kiyama ba baya da komai a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala face azaba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke fada a cikin suratu Yunus, man kana yuridu lhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ubangiji Ta'ala yace duk wanda ya kasance na nihin rayuwa ta duniya da kawarta kenan, da aiki wanda yake na lahira, aiki na lahira mutum ya dauke shi yana nihin rayuwa ta duniya da kawarta, Ubangiji Ta'ala yace nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, lalle ne za mu cika musu sakamakon aikin su a nan duniya, wa hum fiha la yukhasun, Ubangiji Ta'ala yace su a nan duniya ba a tauye musu ladan aikin su. Sai yace ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne waɗanda ba su da komai a ranar kiyama face wuta, wa habita ma sana'u fiha, duk abinda suka aikata a nan duniya na ayyuka na ibada wanda suka yi nan duniya, Ubangiji Ta'ala yace ya zube, wa badilu ma kanu ya'malun, duk abinda suka aikata ya bace, babu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama. Haka Ubangiji Ta'ala ya koma fada a cikin suratul Isra, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ubangiji Ta'ala ya ce man kana yuridu al-ajilata, duk wanda ya kasance na nihin magaggauciya ita ce duniya kenan da aiki na lahira, wanda ya dauki aiki na lahira, aiki na ibada yana nihin magaggauciya ita ce duniya, ko neman tarkacenta ko neman aibe shi, Ubangiji Ta'ala ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, za mu gaggauta masa iya abinda muke so ga wanda muke nihin gaggautawa. Kenan kaga anan ya kamata mu lura, ba duk wanda yayi aiki dan aibe shi yake samun yaban jama'a, ba duk wanda yayi aiki na ibada da nihin a tara masa kayan duniya ake tara masa, dan ba sai abinda kake daya abinda Allah yake so shine zaka samu. Shine yace ajjalna da hufiha ma na sha'u, kenan ai lama ya sha'u kenan liman nuri, mukan gaggauta ga wanda muke nihin gaggauta masa, kuma iya abinda muke so ba iya abinda yake so ba. Sannan a ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya ce sun maja'alina lahu jahannama, za mu sanya masa wutar jahannama, ya sulaha zai shige ta ya ƙuni a cikinta, mazmuman yana abin zargi madhura, yana abin nisantawa game da jinƙan Allah. Sai ya ce wannan sakamakon wanda ya ɗauki aiki na ibada ya yi dan duniya, to ƙarshen shi shine wutar jahannama a ranar kiyama, wal'iyazu billah. Sannan Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa man arada al-akhirata, duk wanda ya nufaci al-akhirata wato gida na ƙarshe, mutum ya aikata aiki na ibada don neman sakamako a gobe kiyama, was'a laha sa'yaha, ya aikata aiki irin aikinta wanda ya dace da ita. Menene aikin da ya dace ma gidan lahira? Shine aikin da ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu, don Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sharadi sai yace wa huwa mu'min, kuma halin yana mai imani da Allah da manzanninsa. Sai yace fa ulaika kana sayuhum mashkura, wadannan su ne wanda ayyukansu ya zamanto abun karba ne, abun godiya ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka kenan dole ne sai ya kasance kenan sharadda biyu sun ci ga. Sannan koda wannan sharadi ya cika, kenan in har mutum bai dace ma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan aiki sunan shi gaban kaikai. Kamar yanda kyakkyawan niyya baya maida aiki na bid'a ya koma ibada, duk kyawun niyyar mutum in dai aikin bai dace ma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tallahi ko shekara 1000 mutum yayi na aikin Allah ba zai karba ba, duk kyawun niyyar mutum. Dalilin da ke tabbatar da haka hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari, Abu Burda ibn Niyar, Allah ya kara masa yadda, a ranar Idi, Idi wanda yake na layya, kafin a fita masallacin Idi sai ya yi sammako yanka layyarsa ya raba ma makwabtansa, aka dafa aka ci kafin a je masallacin Idi. Da aka je masallacin Idi an gama sallah, sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin hudubarsa. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka layyarsa bayan mun gama sallar Idi, manzon Allah ya ce shine ya dace ma karantarwar mu, kuma shine yayi layya. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallar Idi, manzon Allah ya ce fa inna ma lahamun qaddama li ahli aw kama qala, manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Abu Burda Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe sai ya ce ya Rasulullah ai ni ku tuntuna an yi an gama. Ya ce ya Rasulullah makwabta gare ni talakawa, ina fatan naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani ya je, don haka na yi sammako na yanka layyata. Ya Rasulullah menene matsayin layyata? Manzon Allah ya ce masa shatuka shatula, dabbar ka da ka yanka. Manzon Allah ya ce nama ne ba layya bace. Manzon Allah ya ce ba layya bace. Sai ya ce ya Rasulullah to ina da wani dan gunsuru taure mai mai amma fa bai shekare ba, ya Rasulullah zan iya yanka shi a madadin waccan? Manzon Allah ya ce kai an maka rangwami je kaka yanka, amma har zuwa kiyama duk dan gunsurin da bai cika shekara ba ko akuya ba ya halatta a yanka shi a matsayin layya. Mu lura da wannan hadisi, inda a ce kyawun niyya na maida bid'a ta zamanto ibada, da manzon Allah ya ce masa layyarka ta yi, amma ni ya ce cai shatuka shatula, ka gafa kyawun niyya ta wannan sahabi, makwabtan shi talakawa ne, yayi gaggawa ya yanka domin naman layyar shi ya fara zuwa bakinsu kafin na wani yaje su samu dan abin da za su sa a bakinsu kafin a je masallaci. Amma manzon Allah ya nuna masa cewa kyawun niyyar shi bai maida ba wannan aiki nashi na bid'a ya zama ibada, domin layyar ibada ce. Allah ya kayyade mata lokaci, lokacin yanka layyar shine bayan gama sallar Idi. Duk wanda ya yanka layyar kafin sallar Idi ya zo da bid'a, kuma wannan aiki ba zai samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka shine anan yace wa kullu ma khalafa lil wahyin, yace duk abin da ya saba ma wahayin nan guda biyu kenan, ya saba ma alqur'ani da sunna. Malam yace fa innahu raddun, yace wannan abu za a watsar da shi, ai fa innahu mardud, za a watsar ma da mai aikin aikin shi bi gairi mai. Malam yace ba tare da wani shakka ba, ga Abu Burda duk kyawun niyyar shi an watsar masa da aikin sa, an ce dai yace ba ta yi ba, kai ka zo kana aikata ayyukan da mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in duk wasu san da aikin ba, ka zo kana yi wai ka ce wai kyakkyawar niyya ce? To kyakkyawar niyya ba ta mai da aiki na bid'a ya zama ibada. Aiki mai sunan ibada dole sai ya dace ma waɗannan sharuɗa guda biyu, yi dan Allah, wato sannan wato dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai ya ce wa kullu ma fihi al-khilafu nusiba, yace dukkan abinda wato aka kafa, wato wa kullu dukkan ma abinda nusiba al-khilafu fihi, aka kafa wani sabani a cikin sa, duk abinda kenan wani sabani ya faru a cikin sa. Malam yace faradduhu, mayar da wannan sabani ilaihima zuwa ga wahayin nan guda biyu alqur'ani da sunna kad wajaba mala yace ya zama wajibi kamar yanda alqur'ani wahayi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce ubangiji ta'ala ya fada wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furci game da son zuciya duk abin da yake fada wato bai zamanto ba face wahayi ne da ake yo masa daga wajen ubangijin sa subhanahu wataala kuma haka can ubangiji ta'ala ya fada a cikin suratul anbiya qul innama unzirukum bil wahyi ce da su kadai ina gargadin ku ne da sako na ubangiji subhanahu wataala duk abin da manzon Allah ya ce ayi ko ya ce a daina to wahayi ne a madadin ubangijin sa yake isar ma al'umma da haka ubangiji ta'ala yace wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ku karba wa ma nahakum anhu duk abinda ya hane ku fantahu ku hane haka kuma shi ma ya fada mana ma nahaitukum anhu fajtanibuhu manzon Allah yace duk abinda na hane ku game da aikata shi yace ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mustafaatu duk abinda na umarce ku da shi wato ku aikata gulgudan iyawar ku dan haka kenan kamar yanda alqur'ani wahayi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce dan haka hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu kusan da cewa an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi menene kwatancin alqur'ani ita ce sunna kamar yanda alqur'ani wahayi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wahayi ce dan haka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta daidai yake da abinda Allah ya halitta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa yake cewa ya kusanta nan gaba a samu wani yayi kishingide akan kujerarsa ya harke idan aka ce masa manzon Allah ya ce kaza ya ce ku rabu da mu mu Qur'ani ya wadatar da mu abinda muka samu a cikin Al-Qur'ani na halak zamu yadda da halaccin sa abinda muka samu na haram zamu yadda da haramcin sa manzon Allah sai ya ce ala ku saurara wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah kusan da cewa duk abinda Allah ya haramta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta yace ala ku saurara wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta don haka Allah ya aje mana kaida a can cikin suratul nisa mai yudi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya bi ubangijin da ya aiko sa don haka ba yanda za a yi mu gane alqur'ani mu fahimci inda alqur'ani ya sa gaba dole sai mun koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bagidaji kidahumi wanda babban kablasir ya hau kanshi sama da wanda ya karyata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace ya wadatu da alqur'ani ya karyatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne in kai shakkar kafircin sa kai ma ka kafirta saboda karyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyatar da ubangijin da ya aiko shi ne dan haka malamai suka ce ita sunna ta zo ne domin ta bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala annahum yatafakkaru ubangiji ta'ala yace wa anzalna ilayka dhikra mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana ma mutane hakikanin abinda aka saukar musu a jimilce ubangiji ta'ala caya mana wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku bayar da zakka sallar nan wane ne ya nuna mana kaifiyar yanda zamu yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minbarin sa ya hau mai matattakara uku sai da ya hau kololuwar minbarin jama'a suka yi sahu a bayansa dan wanda yake karshen baya ma ya tsinkayo shi manzon Allah yayi kabbara yayi karatu ya gama yayi ruku'u akan minbarin da zai yi sujada manzon Allah yayi da baya sai da ya sauko daga kan minbarin manzon Allah ya duka ya sujada da ya gama sujada ya sake takawa ya hau minbarin yayi karatu ya gama yayi ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi sujada yayi da baya ya sauka daga kan minbarin ya sujada da aka gama sallah manzon Allah ya waiwayo yace inna ma sana'atu hadha li ta'lamu salati wa li ta'tamu bihi wani ta'atan mubi manzon Allah yace ku san da cewa nayi haka nayi wannan sallah akan minbari manzon Allah yace dan ku sani yanda sallah ta take kuma dan ku yi koyi da ni dan haka yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku ganni ina sallah kaga a jimunci Allah yace ku tsaye da sallah ku bayar da zakka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana kaifiyar yanda ake wannan sallah yanda ake wannan sallah tun daga farkonta har zuwa karshenta yake cewa ita sallah yake cewa mifutahu haqquhur wa tahrimu hatta kabir wa tahlilu hatta salim mabudin sallah shine tsarki haramu sallah ma'ana shiga sallah ita ce takbiratul ihram fita daga sallah manzon Allah yace sallama to ta yaya zaka gane sallah idan baka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yace wa atuz zakata ku bayar da zakka ta ina zaka sani wace dukiya ce ake fitar mata da zakka wace ce ba a fitar mata da zakka nawa ne in ya kai gulgudu na dukiya ake fitar da zakka wace rogo idan ta kai wani gulgudu ne ake fitar mata da zakka dole sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka fahimci haka ubangiji ta'ala ya faɗa cewa wa in kuntum junuban fatahuru idan kun kasance kuna da janaba ubangiji ta'ala yace ku yi wanka ta yaya zaka gane wannan wanka in ba ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka tsiyata ce juya ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya alama ce ta tabewa a gobe kiyama don haka kenan a takaice shine malam yace duk abin da ya saba ma wannan wahayin guda biyu kenan duk wanda yace ya wadatu da alqur'ani ba ruwansa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara 2000 zai yana ibada wallahi tallahi daidai da misqalan zarra Allah ba zai karba ba kuma Allah ya haramta masa aljanna sharɗin shiga aljanna da'a ga Allah da da'a ga manzonsa ubangiji ta'ala ya faɗa tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin haka ce yake faɗa laysa 'ala al-a'ma haraj ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba gaba ɗayan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake manzon Allah yace man sabai suka ce wa man ya aba ya rasulullah ya manzon Allah wani ne za a ce masa ga aljanna yace baya so manzon Allah yace man aqa'ani da khalal janna duk wanda ya mun da'a yace zai shiga aljanna wa man asani faqada aba yace duk wanda ya saba mu manzon Allah yace tamkar an ce masa ga aljanna yace baya so dan haka malamai suka ce aljanna darus sawabi liman aqa'a Allah wa rasula in aka ce aljanna gida ne na sakamako amma ga wanda ya bi Allah ya bi manzonsa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin sunnar shi ya zamanto shine mudibinka abun koyi duk abinda manzon Allah ya faɗa yace ayi zaka yi bakin gurgurdan iko duk abinda yace a daina zaka daina duk abinda ya aikata zaka bi shi sau da kafa matukar abin da yake banta da shi ba to shine yace wa kullu ma fihi lakhit yake cewa yace wa kullu ma fihi lakhilafu nisba yace duk abinda yace aka kafa sabani a cikin sa yace faradduhu ilaihi ma qad wajaba malan yace maida abin ilaihi ma zuwa ga wannan wahayi guda biyu yace qad wajaba ya zama wajibi duk abinda aka yi sabani in zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi to sai a koma zuwa gare shi amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a maida kenan zuwa ga alqur'ani da sunna shine ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai atiiullaha kuma ubangijin ku ba'a wa atiiur rasula kuma manzon sa da'a wa ulil amri minkum kuma majibunta lamari daga cikin ku da'a sune malamai wato da shuwagabanni matukar abinda su malaman da shuwagabannin suka ce ayi ko a daina bai saba ma Allah bai saba ma manzon sa amma duk abinda shuwagabanni ko malamai za su ce ayi in dai ya saba ma Allah ko ya saba ma manzon sa baya halatta ayi musu da'a kenan da'ar su ba da'a bace mutlaka tana karkashin da'a ga Allah da manzon sa abinda suka ce ayi ko a daina sai in ya dace ma gaskiya sannan za a yi musu da'a amma in ya saba ma gaskiya baya halatta ayi musu biyayya sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya game da wani abu ko mun kankantar shi kai ka ja ni na ja ni nace ba ibada bace kai kace ibada ce to wane ne zai zame mana alƙali shine alqur'ani da sunna mu je mu dora akan mizani na shari'a shine alqur'ani da sunna shine yace farudduhu ila Allahi war rasuli kuma yi da wannan sabani na da wannan jayayya ta ku ila Allahi zuwa ga Allah shine alqur'ani war rasuli zuwa ga manzon Allah in yana raye a jegun sa in bayan wucewar shi ne kenan a maida zuwa sunnar sa shine yace farduhu ila Allahi war rasuli sharati sai yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kuna imani da Allah da ranar kiyama alqur'ani da sunna sune alqali ba maganar ra'ayin wani duk wani ra'ayi ra'ayi ne an gane ko ra'ayi na ba hin naka ba hin nawa bai Al-Qur'ani da Sunna sune ma'auni wanda yake na shari'a duk wata jayayya da za a yi duk wani rashin zuttuwa da za a samu to a maida Al-Qur'ani da Sunna cewa ba na aya ko hadisi ba rashin kunya bane ba wannan shine tsantsar imani amma ba maganar malam wane ya ce ko mun ji wane ya ce a wannan duka ra'ayi ne wane ya ce to menene madogarar shi da me ya dogara a faɗa shi dai menene madogarar shi in baya da madogara alqur'ani ko sunna sai a watsar masa da fadarsa shine yace farudduhu ila Allahi war rasul yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar kiyama sai yace zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine tsantsar alkhairi kuma shine mafi kyawu ga makoma kenan alqur'ani da sunna shine sai yace faddin shi wannan addini malam yace innama atabil naqli yazo ne fa ta hanyar cirowa ma'ana riwaya sahabbai sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai sun ji daga sahabbai atba'u tabi'in sun ji daga cikin tabi'ai har yazo kan malaman da suka rawaito shi innama atabil naqli yace laysa bil awhali yace ba wani ra'ayi bane da wani zato lafazin awham jami'i ne na waham idan aka ce waham shine ra'ayi da zato yace wa hadithil aqli wato da wani zato wanda yake na hankali wanda mutum zai yi tazawwa da ra'ayin sa idan aka ce hadithil aqli shine takmil kamar misali ra'ayi da tunani da mutum zai ringa yi da hankali addinin Allah ba haka bane Aliyu yake cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfalu al-khuffi awla bil masih min a'lahu inda ace addinin Allah akan ra'ayi ake gina shi yace da kasan khuffi shi yafi dacewa a shafa game da sama sai yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafar sama khuffi inda ace addini ra'ayi ne to ai kasan da ake takawa ai shi ya dace ace a shafa to amma da yake addini ba ra'ayi bane biyayya ce abinda aka faɗa ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama kufi yake shafa baya shafar kasa shine yace faddinu shi wannan addini innama atabil naqli kusan da cewa ya zo ne ta hanyar cirowa riwaya kenan laysa bil awhani malam yace ba wani zace bane ba kawai tunani haka da ra'ayi da sauransu wa hadithil aqli da tunani na hankali ba shi bane ba dan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك